أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana haduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan gidan radio na Alhuda. fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci. ايها المسلمين takeitaccen lokaci ne kusan minti 30 domin gabatar da nasiha karkashin inuwata addinin musulunci, wanda kuma wannan shiri ana dauko wasu ababen da suke da alaka kai tsaye da abin da ya shafi rayuwar mutum musulmi, ko ya zamanto a duniyance ko kuma ya zamanto a lahirance. ƴan uwa musulmi, ganin cewa samuwar dan adam a ban kasa yau muna 13 ga wata na 3 shekara ta 1441, wanda ya dace da 10 ga watan 11 miladiya na 2019. ƴan uwa musulmi, kasancewar rayuwa ta dan adam wani abu ne wanda akwai manufofin da Ubangiji subhanahu wataala ya sa ya ajiye dan adam a saman doron kasa. Numfashin da nake yi da ni da kai da ke, mu tabbatar da cewa za a wayi garin da cewa wannan numfashin namu ya riga ya tsaya. Muna ina ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. An koma zuwa ga wajen majibincin lamari na gaskiya, wanda shine Ubangiji subhanahu wataala. Ashe ko idan abin ya zamanto haka, to iya da kyau dan adam ya dauki guzurin da zai zamanto mushi a matsayin sababi na samun sassabci, sababi na samun rahama ta Ubangiji subhanahu wataala a lokacin da ya bar duniya. To wannan abu kuma a cikin rayuwar mu gaba ɗaya, ƴan uwa musulmi, babu abin da yake da muhimmanci sama da dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta. Sannan kuma me santan abin da yake sanyawa Allah kishiya ne, shirka kenan. Waɗannan ababe guda biyu su ne abin da ya kamata mu riƙa kwana muna tashi da tunanin su. Kar ya zamanto kawai tunanin mu duniya ce, me yake cikinta, me zan samu, aiki na, kasuwa ta, in ka ga rai ran mutum ya ɓaci, to akan abin da ya shafi duniya ne, abin da ya shafi kasuwar shi, abin da ya shafi mu'amalar shi da mutane, abin da ya shafi aikin shi, a lokacin hankalin shi zai tashi jina. Amma abin da yake gyaran addini shine, ko kuma shine addinin nashi ka tokam, wannan abin bai dame shi ba. Kamar idan ka lura da yanda muke rayuwa, lisanul hal na rayuwarmu kamar yana tarjama cewa wai iske anya mun yarda cewa za mu mutu. In ka koma kiskirin lallai ka yarda za ka mutu, to amma kuma wannan mutuwar wani irin tanadi kai, saboda ayyukan da kake aikata a cikin duniya kamar suna bayani ne akan cewa kai ban yarda da cewa zan mutu ba. ƴan uwa musulmi, dubi zuwa ga wannan abu na farko. Abu na biyu, dubi zuwa ga cewa da yawa daga cikinmu mun jahilci abin da yake aqida, ko kuma a ce tauhidi, dayanta Allah dan mu dayanta shi, shirka dan mu nisance ta, da yawa daga cikinmu mun nisance ta. Dalili kuma akan haka, karancin zuwa makaranta ko kuma rashin zuwa makarantan gaba daya, babu tsarin karanta addini a cikin rayuwarka. To akan haka ne kuma zaka ga wasu ababe suna tasowa, wanda sai kaga ana ta cece ku ce, ana ta rikici, wannan ya hodi, wannan ya hodi, wannan ya hodi. Duk mutumin da zai ma kanshi adalci, addini ba kayan wasa bane ba, na farko. Abu na biyu, addini ya wuce matsayin da kawai zaka jingina addininka da wani. Wanda zaka jingina addininka zuwa gare shi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shi Allah ya aiko a matsayin mai jawabi game da abin da ya shafi wannan addini, ya kawo mana saƙon Ubangiji subhanahu wataala. Amma dukkan wani wanda zai zamanto ko ma wane ne, za ka yi muwafaƙa da shi a cikin abin da yake na daidai, a inda ya kuskure addinin nan ba nashi bane ba ba kayan gidansu bane ba kayan garinsu bane ba ba kayan kasarsu bane ba ba shi ba yake da ƴancin ya ce halal ko kuma ya ce haram a'a shi ma sai ya karanto ni Allah ya ce ni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma me sahabbai suka fahimta wallahi kaga wannan maganar dukkan mutumin da bai fahimce ta a cikin rayuwa ba tabbas zai sha wahala a nan gidan duniya kuma idan ba sa'a yi ba gobe kiyama Allah zai zama to a cikin tashin hankali bina'an akan wannan akwai wani shehu malami wani mudarris ne a Darul Hadith ta al-Mamlaka al-Arabiyya Saudiya ya wallafa wata ƴar risala wani dan takaitaccen littafi ya sa mishi sunan khudh aqidataka min al-kitabi was sunnati sahiha ka dauki aqidarka daga cikin littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ingantattu wannan malami ana kira shi da suna Muhammad Jamilu Zainu fa wannan yayi kusan ya wallafa littafin nan kuma ya hadi ababe wanda idan mutum musulmi ya bada kulawa akai wallahi zai tsira anan gidan duniya kuma gobe kiyama ya zamanto su ne ƴan ajin tabarakallah a wajen Allah ubangiji subhanahu wataala ya bamu dacewa malam ya wallafa wannan takaitaccen littafin zamu karanta shi tun daga farkon shi har karshen shi anan insha Allah kenan abinda muka karanta inda muka tsaya sai mu kwana anan kuma satin sama sai mu dasa kusan tambayoyi 59 malam yayi kuma da amsoshin su 59 tambaya 59 amsa 59 mafi muhimmancin abinda malam ya tattauna da su ya tattauna akan su a cikin wannan littafi abu na farko haqqullahi alal ibad haƙƙin da Allah madaukakin sarki yake da akan mu mu bayi haƙƙin da Allah yake da akan mu abu na biyu anwa'ut tauhid karkasuwan tauhidi kuma da fa'idan da tauhidi yake da ɗayan ta Allah sannan abu na uku shurut sharuɗa na amsan aikin bawa ya za kai kai aiki Allah ya amsa akwai sharuɗa idan ka biyo insha Allah ta'ala za ka ji in dai kana so kai aikin da Allah zai karba to akwai sharuɗan kuma da ubangiji ya gindaya wanda sai an bi su ne aka yi aiki zai amsa sannan abu na gaba akwai abu gana akan abin da shahi ash-shirkul akbar me yake cewa shirka babba dan mutum ne san ce ta sannan kuma alwa'u shirk al-akbar nau'uka na shirka babba su ma akwai su daban-daban wanda za mu zo mu ji su insha Allah ta'ala anan sannan kuma bayani akan abin da ya shahi ash-shirkul asghar me yake cewa shirka karama sannan a zo a yi bayani akan abin da at-tawassul wa talabu ash-shafa'ati tsani tawassuli bi ma'ana abinda zai kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da magana akan abin da ya shahi ceto saboda wannan suna cikin ummahatul masail inda ake samun ake kadar da hankalin bayin Allah a dora sama wasu turban da ba haka nan ba sannan a zo a yi magana akan abin da ya shahi jihadi da akan abin da ya shahi al-hukmu hukumci sannan kuma malam ya yi magana akan abin da ya shahi al-amalu bil qur'ani wal hadith yin aiki da al-qur'ani mai girma da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan malam ne magana akan me ake cewa sunna sannan kuma me ake cewa bid'a bayan shi malam ya kara da karshe sai ya rihi da addu'ul mustajab irin kalar addu'ar da bawa din yayi Allah madaukakin sarki zai amsa mishi abubuwan da ya tambaya sannan kuma malam sai ya rihi da cewa hazihil aqida wannan aqidar da zai maka magana akai ita ce aqidar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kura mutane zuwa gare ta dan uwa musulmi abinda zai kayatar da kai a cikin wannan littafi dukkan maganganun da malai yake hudi yana jingina su ne zuwa ga abinda Allah ya ce abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hudi shi a matsayin mai ambato su ne kawai bayyana wata shari'a ta shi ko kuma ya hudi hukuncin kaza ko kuma a hukuncin in ya hudi to kuma akwai dalili wanda wannan kuma shine addinin musulunci yake jan hankalin dukkan wani mai imani ya kasance a kai duk abin da zaka dauka na abin da yake addini ne wato dole sai akwai dalili idan abin da ya shahi son zuciya ne ni da irin nawa kai da irin naka shi da irin nashi ita ma da irin nata su da irin nasu to amma idan ka ce addini kuma dole ni in aje abin da raina yake so kai ka aje abin da ranka yake so ke ma ki aje abin da ranki yake so ku zo mu haɗu gaba ɗaya akan alqur'ani da hadisi akan fahimtar mazanjiya tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wannan shine addini malam bayan yayi muqaddima sai yake cewa fa hadhihi as'ilatun hamma fil aqidati Malik yace waɗannan wasu tambayoyi ne masu muhimmanci a bangaren da ya shafi aqida. Yake cewa ujibu alaiha ma'a zikri dalili min alqur'ani wal hadith. Zan bada amsa akan su ta hanyar ambata dalili a cikin qur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yace li yaqma innal qari, saboda mai karantawa ya nutsu ila sihhatil jawabi, akan cewa amsan da ya bada na wannan tambayar amsa ce haka nan, saboda dalili qur'ani, dalili hadisi. Yace li anna aqidatat tauhidi asasu sa'adatil insani fid dunya wal akhirah, aqida ta tayyanta Allah subhanahu wa ta'ala shine gimshikin samun nasara a cikin rayuwar dan adam ko a nan gidan duniya ko a gobe kiyama. Wannan ita ce takaitaccen mukaddima da shi Malam Muhammad Jamilu Zainu yayi. Sai yi magana ta fari akan abin da shi haqqullah, haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi. Tambaya ta fari maliki ta li maza khalaqana Allah, min yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce mu. Wannan tambaya ce wanda wajibi ne kowa ya rika maimaita ma kanshi ita. Sai tabbas ka san amsan ya abin yake, amma ka rika maimaita wa kanka cewa min yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce ka. Malik khalaqana lin'abudahu, Allah ya halicce mu dan mu bauta mishi. Wala nushrik bihi shay'an, kar mu hada shi da kowa. To kaga yanzu malam ya bada amsa akan tambayar. To yanzu menene dalilin malam akan wannan magana cewa Allah ya halicce mu dan mu bauta mishi kar mu hada shi da kowa? Sai ya je cikin suratul Zariyat ya dauko aya ta 56. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci aljani ba da dan adam da mutum, illa li ya'budun, sai dai dan su bauta mini. Malamai suke ta illa li yuwahhiduni, sai dan su tayyanta Allah a cikin bauta. Wannan dalili na farko kenan. Dalili kuma a cikin hadisi wanda yake nuna cewa Allah ya halicce mu dan mu bauta mishi. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake ta haqqullahi ala al-ibadi, haƙƙin da Allah yake da akan bayi akan mu. An ya'buduhu, bayi su bauta mishi, bi mana mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushriku bihi shay'a, kar su hada shi da kowa. Wannan shi ne manuwa da ta sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce ni, ya halicce ka, ya halicce ki, ya halicce su, ya halicce mu gaba daya dan mu bauta mishi kar mu hada shi da kowa a cikin bauta. Wani irin gudunmuwa ka tambaye kanka, wani irin gudunmuwa ka kawo don ka ga cewa ka tabbatar da wannan bautar ta Allah ka yi ta yanda ya kamata, sannan kuma baka sanya wa Allah kishiya ba? Kowa tambaye kanshi. Tambaya ta biyu wallahi ta mahiyal ibada, yanzu Allah ya halicce mu dan bauta mishi ko to meye bauta? Sai mallai ya ce amsa akan wannan al-ibadatu, sai ya ce ismun, suna ne, jami'un, shakundun wanda ya kumshi, lima yuhibbuhu Allahu, ga duk abin da Allah yake so, min al-aqwali, na daga maganan da dan adam zai yi, wal af'ali, da ayyukan da dan adam zai aikata. Sai mallai ya ce ka du'a'i, kamar misali addu'a. Kaga iya tana cikin ayyuka na ibada wanda wajibin bauta ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ce ku roke ni in amsa muku. Kaga wannan addu'a tana nan a matsayin ibada. Sai ce was-salat, haka ita ma sallah ibada ce. Sannan kuma waz-dhabhi, da yanka, shi ma ibada ne. Kaga waɗannan ayyuka da malam ya ambata a nan, da addu'a, da sallah, da yanka, ayyuka ne da maganganu. Addu'a magana ce, sallah aiki ne. Sai ce wa ghairiha, da wasu daban wanda ba wa'annan wanda aka ambata a nan ba, saboda anwa'ul ibada suna da yawa. Malam yake cewa magana, dalilin magana wannan da nayi akan cewa ita ibada suna ne shakundum ga duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi, na daga maganganu da ayyuka, Allah yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lahu. Allah yake cewa qul, ka fada musu, inna salati, lalle sallata, wa nusuki, da yankana, wa mahyaya, da rayuwata, ka tukam, wa mamati, da abin da ya shafi mutuwata, lillahi rabbil alamin, mallakar Allah ne mai girma da buwaya shi kadai. Ya aka yi magana shi kadai, yace la sharika lahu, baya da abokin tarayya. Wa bizalika umirtu, da haka aka umurce ni. Idan aka umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka, kaga wannan kuma zai bayu zuwa ga dukkan wani bawa. cewa Allah ya umurce shi ne akan ya bauta wa Allah shi kadai harakar rayuwanka mutuwanka yankanka sallanka addu'anka duka waɗannan din zaka yi su kai su dan Allah khalis maliki ta nusuki yake cewa zabhi lil haywanat yanka da nake na dabbobi suma ina yin su ne ina zubar da wannan jinin dan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala sai wannan dalili a cikin Qur'ani kenan dalilin mana a cikin hadisi wanda yake nuna abu akan ibada al-ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi manzo Allah yake cewa Allah mai girma da buwaya yace hadisi al-qudsi Allah yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bawa na bi nemi kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da wani abu ahabba ilayya mafi soyuwa a gare ni wanda Allah ya yi so Allah yace min maftaratuhu alayhi sama da abinda na farlanta a gare shi kenan dukkan wani aikin da Allah ya farlanta shi akan bawa wannan aikin ana ilga shi a matsayin cewa shine ibada dan haka ibada wani abu ne wanda Allah yake so kuma ya yarda da shi ya za a yi mu gane Allah yana so ya yarda da shi a cikin maganganun da zamu yi da ayyukan da zamu yi dole ne mun kai ziyara cikin Qur'ani anan zamu gane cewa me Allah yake so me Allah baya so mun kai ziyara cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu anan zamu gane me Allah yake so me Allah baya so kenan wannan shi ake cewa bauta abu na uku tambaya ta uku malaka ce kaifa na'budullah ya zamu bauta wa Allah to yanzu kaga cewa an halice ka dan kai bauta sannan kuma an hadi maka me yake cewa bauta to yaya ake bauta wa Allah amsa shine malaka cewa kama amarana Allah wa rasuluhu kamar yadda Allah da manzon shi suka umurce mu zamu bauta wa Allah kamar yadda Allah da manzon shi suka umurce mu duk abin da dan adam zai aikata na ibada yana neman kusancin Allah ne wannan kusancin Allah da kake nema baya tabbata dole sai da abinda Allah ya umurce ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umurni akai mallan yake cewa dalilin shi akan wannan magana Allah madaukar sarki yake cewa a cikin suratul itali ko kuma suratul muhammad Allah ce ya ayyuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula ya kunu kai imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wala tubdilu a'malakum karda kulala ta ayyukanku ta wace hanya ta hanyar rishin da'a ga Allah rishin da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bane kawo hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ko wani irin aiki ne amalan nakira laysa alaihi amruna babu umurnin mu akai manzo Allah yake cewa fa huwa radd wannan abun bayarwa ne wannan ka'ida ce shakundum ka dora ta akan duk wata ibada ko wata iri ce duk yanda kai a idan ka kake ganin mai kyau ce duk yanda a tunanin kai kake ga cewa mai kyau ne ka dora ta a saman wannan ma'aunin akan wannan maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa duk aikin da babu umurnin mu akai fa huwa raddun ay ghair maqbul ba abu bane amshishi an mayar maka abin ka ba a bukata babu yanda za a yi bawa ya kirkira wa kanshi aiki ya ce shi zai yi kaza da sauransu da ne niyyar kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala ba a iya samun kusanta zuwa ga Allah sai an biyo ta hanyar da Allah ya shar'anta akan a nemi kusanci zuwa gare shi da ni da kai da ke ƙulkin mu ƙwalan mu sun yi kaɗan su yi idrakin cewa ga abin da Allah madaukakin sarki yake so a za mu koma ne zuwa ga littafin Allah mu koma zuwa ga hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu koma zuwa ga ya sahabbai suka fahimci wannan abin suka bauta wa Allah tun suna raye Allah ya safkar da Qur'ani yace ya yarda da aikin su wani radiyallahu anhum wa radu anhu laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma qala yadhiqulu fariqan minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim ulaika humul mu'minuna haqqan da sauran dalilai da suke magana akan cewa Allah ya yarda da waɗannan masu aikin wannan ayyukan sun aikata shi a dalilin koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da ya umurce shi haka ni da kai da ke mu ma kan mu adalci ɗan uwa musulmi duniya ta kai ciya ce duk yanda zaka yi rikici akan wani abu in ba addini bane wallahi kana bata maka kanka lokaci duk yanda zaka yi tamfa ka bada goyon baya kai duk abin da zaka yi abin da ba addini bane ba kana bata maka kanka lokaci ne kuma zai bayyana a gare ka cewa lalle abin nan ba haka nan bane ba dan zaka yi zaka yi zaka yi da kanka dan zaka dora kanka saman hanyar ƙarya abinda ba haka nan ba kana homon dole sai ka kare ga ababen da Allah umurce ka kai ga sunan burjik nawa kai a cikin su har kana ga cewa ka cin musu ne ka kare har yanzu kana neman kare ka je karuwa kanka bid'a dan haka ana bautawa Allah subhanahu wata'ala ne ta hanyar umurnin Allah da manzon shi dalili ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubdilu a'malakum kar ku bata aikin ku ta hanyar sa'awa Allah da manzon shi duk wanda ya aikata wani aiki inji manzon Allah kowane irin aiki ne ana ka gani kai babu umurnin manzon Allah akai manzon Allah ce an mayar maka abin ka ba bukata tambaya ta uku hal na'budu Allah khawfan wa tama'an shin muna bautawa Allah ne khawfan dan jin tsoron muna tsoron Allah wa tama'an ko muna kaunar abin da yake wajen Allah na'am eh amsa shine eh na'buduhu kazalika muna bautawa Allah muna masu tsoro muna masu kwadayi dalili akan wannan magana ubangiji subhanahu wataala yake cewa yasiful mu'minin yake sifanta masu imani yake cewa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon Allah suna masu tsoro suna masu kwadayi kana tsoron wuta kana kwadayin aljanna kana tsoron azaba kana kwadayin rahama akan wannan tsarin ake bautawa Allah subhanahu wataala wanda wannan yake cin yake rushe aqidar cewa ai kawai muna bautawa Allah kawai dan Allah ne kawai muke bauta mishi eh amma tabbas ana bautawa Allah subhanahu wataala ne khawfan wa tama'a tunda Allah ya yabi masu imani a cikin sa sajada ya bayyana cewa su ne waɗannan da suke kiran Allah suna tsoron azaba kuma suna kaunar rahama sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'alu Allah aljannata magana da kanshi yake cewa ina roƙon Allah gidan aljanna ina roƙon Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar ina neman kariyar Allah daga wuta wannan kirana bautawa Allah subhanahu wataala khawfan wa tama'a kwadayin rahaman da yake wajen Allah tsoron azabu da take wajen shi tambaya ta biyar ma huwa al-ihsanu fil ibada yanzu wannan ibada da zaka yi gaba daya akwai kyautatawa a cikin ibada to me ake cewa wannan kyautatawa sai ce al-ihsanu abin da ake cewa kyautatawa huwa muraqabatu Allah ta'ala fil ibada shine bawa ya rika ya lura da ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada kamar yaya ka rika jin cewa Allah madaukakin sarki yana ganin ka lokacin da kake aikata wannan aikin aikin alheri kake aikata ka samu nutsuwa cewa ubangijinka yana ganin ka yanzu misali koda wani wanda yake sama da kai ya saka aiki a lokacin da yake sai za ka ga ana ta kokarin kyautatawa ana kaza ana kaza ana kaza sabani in baya gani wallahi al-masalul a'la to ka kadarta cewa ibadar da kake ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka lokacin da kake aikatawa kai dai wani dan wani nan ce wacce irwa ne wannan yana sawa bawa samun wani shuuri jin wani abu mai girma a cikin zuciyar shi akan ya tsaya yayi abin da kyau kaga ka taimaka wa kanka maliki cewa qala Allah ta'ala Allah yake cewa allazi yaraka hina taqum ubangiji subhanahu wataala shine yake ganin ka lokacin da kake tashi wa taqallubaka fi sajidina da kai kawanka a cikin masu sujada in mutum miliyan nawa suke sujada a lokaci guda dukkan kowa Allah yana ganin shi fahimin shi sujada taso wai shi me yace me ya kudurce tunanin shi anan yake a bai da nutsuwa yana da kaza bai da kaza me ya roka me bai roka ba dukkan waɗannan ababen ubangiji yana ihsa'in su to idan ku haka ne kenan bawa ya kamata yayi kyautata a cikin ibada da zai yi ka rika jin cewa Allah yana ganin ka wannan aikin da kake aikata zai taimaka maka akan bautawa Allah subhanahu wataala akan huskar da ta dace sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa riwaya ta Imam Muslim manzala yake cewa al-ihsan abin da yake cewa ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara ka bautawa Allah kamar kana ganin shi imana kamar kana ga Allah yana muraqabar ka Allah yana kallon ka lokacin da kake aikin nan manzala yake cewa fa illam takun tarahu in fa kai baka ganin shi dama baka ganin shi fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka Allah yana ganin ka ayyukan da kake aikatawa gaba daya me kake cewa me kake yi me kai aikata me ka aikata daidai ne baka aikata ba daidai ba duk a inda muke a yanzun nan ubangiji ya san ina kake me kake yana ganin ka me ka aikudurce a cikin zuciyarka tare da su a kake a wace bangare kake dukkan waɗannan tafasirin Ubangiji a kansu naka bawa yayi kokari yayi kokarin bautawa Allah ta hanyar jin shuhurin cewa lalle Allah yana ganin shi kuma ya san me yake aikatawa ƴan uwa musulmi wannan shine abin da yake haƙƙin Allah akan bayi gaba ta gaba tambaya ta shidda tana da alaka da anwa'ut tauhid wa fawaiduhu karkasuwan tauhidi kashi nawa ne tambaya ta shidda da mallan yi a wannan bangare yace limaza arsalallahu ar-rusula to su ko manzannin da Allah ya turo me anhwalin turo su me yasa Allah ya turo da annabawa wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa taklima tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli ga sanan dai ayoyi da dama suke magana akan manzannin nan to me yasa Allah ya ko su amsa ita ce arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi Allah ya aiko manzanni dan su yi kira zuwa ga bautawa Allah subhanahu wata'ala wa nafyi shirki anhu sannan kuma da korewa Ubangiji subhanahu wata'ala tsara ko tamka ko kishiya a baje shirka ya zamanto babu ita a tabbatar da bautawa Allah subhanahu wata'ala wannan shine dalilin da Allah ya ko annabawa gaba daya manzanni dalili akan wannan magana fadar Allah subhanahu wata'ala cikin suratul nahl aya ta 36 Allah yake cewa wala qad haqiqa ba'athna mun ayyuku fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan Allah ce mun ayyuku da dan gargadi wannan wanda yake gargadin nan me yake kiran mutane zuwa gare shi ani abudullah abautawa Allah wajtani bi tagut ani sanci tagut dukkan wani abin da za a mishi wani dangin bauta irin abin da haƙi ne na Allah shi kadai don sai ga cewa tagut kira ani sanci shi sai malaka ta at-taghut ash-shaytan ad-da'i ila ibadati ghayrillah shine shedan wanda yake kira zuwa ga bautan wani Allah to ko ya zamanto shedan a cikin aljannu ko kuma a cikin shedan shi kuma iblis ko kuma ya zamanto a shedan ne a cikin mutane saboda a cikin mutane mu akwai shedanno kenan wannan shine manufar da ta sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko da annabawa sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta a cikin hadisin da Muslim ya zo da shi Imam al-Bukhari ya zo da shi wannan yake cewa wal anbiya ikhwatun su annabawa ka to kam gaba ɗayan su an ɗan uwan juna ne sai yace wa dinuhum wahid addinin su ɗaya ne tallin tal shine an i'budullaha wajtanibut tagut abautawa Allah an isanci tagut dukkan annabi da za ka karanta misali kaje cikin suratul araf Allah ce laqad arsalna nuha ila qaumi fa qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu dukkan annabin da Allah ya koyi ce malakum bai hade mutane ce malakum min ilahin ghayruhu malakum min ilahin ghayruhu kenan duka abun bauta shine Allah sannan kuma a dukkan abun da yake a wani abu da za a bauta wanda ba Allah ba a nisantar da shi a bauta wa Allah shi kadai tallin tal yan wa musulmi zan cewa lokaci ya kare insha Allah ta'ala kenan anan zamu dakata sannan kuma in Allah kai mu da rai da lafiya satin sama sai mu dasa daga inda muka tsaya kenan dai mun ji tambaya ta shidda da amsa ta shidda zamu tashi tambaya da amsa na bakwai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh